Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan ana kan bukukuwan Kirsimeti lafiya. Har yanzu dai, Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren ranar Kirsimeti, Litinin 25 ga watan Disamba. Kamar yadda aka ji a shirinmu da ya gabata, a maimakon rahotanni, za mu gabatar muku da maimakin kashi na biyu na gaishe-gaishen Kirsimeti. To amma kafin nan, ga Aisha Ma'azu da labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Ga labaran duniya mai karantowa Aisha Ma'azu. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sha alwashin faɗaɗa yakin ƙasarsa da Hamas a Gaza, yayin da hukumomin lafiya a yankin suka bada rahoton mutanen da wani harin Isra'ila na sama ya afka musu a wani sansanin ƴan gudun hijira. Isra'ila ta yi talgudan wuta a tsakiyar Gaza daga yammacin jiya Lahadi zuwa wayewar garin yau Litinin. Hukumomin lafiya a yankin da ke ƙarƙashin ikon Hamas sun ce aƙalla mutane 70 ne Isra'ila ta kashe a hare-haren samanta wanda ya afka wani sansanin ƴan gudun hijira a Megazi. Ita ma Isra'ila ta ruwaito mutuwar ƙarin wasu sojojinta wanda ya sa alƙaliman sojojinta da aka kashe tun ranar Juma'a ya kai 17, sannan kuma alƙaliman sojojinta da suka mutu tun bayan ƙaddamar da harinta na ƙasa a Gaza ya kai 156. Isra'ila ta ce alhakin fararen hulan da aka kashe ya rataya a wuyan Hamas ne, sannan ta ambato yadda Hamas ɗin ta sanya maɓoyanta a yankunan da fararen hula ke zama da kuma maɓoyanta na ƙarƙashin ƙasa a haɗin yankin. Gwamnatin Indonesia ta shaidawa muryar Amurka cewa tana bincike don gano musabbabin wata mummunar fashewar da ta auku a wani kamfanin sarrafa ma'adanin nickel mallakin China da sanyin safiyar jiya Lahadi, wanda ya sanadiyar kisar ma'aikata 'yan Indonesia 8 da 'yan China guda 5 kana ya jikkata aƙalla mutum 64. Ma'aikatar sufurin ruwa da kasuwanci ta yi kira da a gudanar da kwakkwaran bincike don gano musabbabin fashewar da ta auku a kamfanin da ake narka ma'adanin don tace shi kafin a sarrafa shi, wanda ya auku a kamfanin Indonesia Singam Stainless Steel Factory, reshen PT Indonesia Morowali Industrial Park, ko kuma PTIMIP a takaice, da ke tsibirin Sulawesi. War kamfanin Industrial Park ta shaida a jiya Lahadi cewa fashewar ta auku ne a sa'ar da ma'aikatan suke gyara na'urar narka ma'adanin. Mai magana da yawun kamfanin Daddy Kurniawan ya shaida wa muryar Amurka cewa tururin wutar ne ya raunata akasarin ma'aikata 64 da suka yi rauni, sannan kuma suna nan suna samun kulawa. A hanyar wani gari da yaki ya daidaita a Sudan, karar wata mota da ke wucewa ya sanya mazauna garin tsorata, tare da fargabar tunanin isowar mayakan da ke kutsawa zuwa yankin kudu a yakin su da sojojin kasar. Sun firgita mutane baki daya, a cewar Rabab, wata da ke zaune a garin Wad Madani, babban birnin jihar Al Jazeera. Sannan wuri na baya-bayan nan inda aka yi kazamar arangama tsakanin dakarun sojin kasar da mayakan RSF. Kamar sauran mutanen da kamfanin dillancin labarai na AFP ya hira da su, ta buƙaci a sakai sunanta a gudun cewa mayakan waɗanda ke farma fararen hula akai-akai tsawon watanni 8 ɗin da aka kwashe ana yakin za su ɗau fansa. Daura da kudancin Khartoum, sama da mutane 500 ne suka nemi mafaka a Al Jazeera bayan wata batakashi da aka yi da ya rugurguza babban birnin ƙasar. Ko da yake cikin wannan watan mayakan sun dada kutsawa cikin jihar Kana, sun gargaza ɗaya daga cikin sauran biranen ƙasar da ya kasance mafaka, lamarin da ya tilastawa sama da mutum 300,000 sake tserewa, a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Sauran waɗanda suka rage a garin, waɗanda suka kasa gudu ne ko kuma sun gaji da gudu, sun tsinci kansu a cikin wani yanayi da ƙungiyar Red Cross ta ayyana shi da wani tarkon mutuwa. Sarkin Burtaniya Charles a yau Litinin ya yi kira da mutane su taimakawa marasa galihu a yanayin da ake ciki na matsin tattalin arziki da kuma tashin hankali a duniya. Ya yi amfani da damar saƙonsa na ranar Kirismeti wajen jaddada muhimmancin kyautayi, tausayawa da kuma kula da muhallinmu. A saƙonsa na Kirismeti karo na biyu tun bayan da aka naɗa shi sarki, Charles ya kuma jinjinawa masu aikin sa kai, ma'aikatan jin kai da kuma mutanen da ke aiki a lokacin hutun da irin aikin da suke yi wajen kula da sauran jama'a. A karan farko a tarihin al'adar sakonnin masarautar na lokacin bukukuwan da ya samo asali tun daga jawabin da kakan shi Sarki George na biyar yayi a kafar radio a shekarar 1932. Charles ya gabatar da sakon shi yana tsaye a gaban wata bishiyar Christmas a fadar Buckingham wanda ya ce za a sake dasa ta. A ƙarshe, Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Asabar ta yi kira da a ceto mutum 185 akasarinsu mata da yara waɗanda suke cikin wani jirgin ruwa da ya buƙaci taimako wanda a lokacin da aka ji ɗuriyarsa na ƙarshe yake kusa da Andaman da tsibirin Nicobar a tekun Indiya. Akalla 70 cikin mutanen da ke cikin jirgin yara ne da mata 88. UNHCR wanda ke ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya wanda ke bibiyar al'amuran 'yan gudun hijira ta shaida cikin wata sanarwa, ana fargabar cewa akalla da dama daga cikinsu daga cikin mutanen suna cikin wani mawuyacin hali, inda aka ruwaito cewa tuni mutum ɗaya ya riga mu gidan gaskiya. Rahoton ya shaida ana kuma hasashen cewa wasu da dama kuma za su rasa rayukansu a yankin da ke gabar teku idan har ba a kai musu dauki ba tare da fitar da su daga cikin jirgin ruwan zuwa wani guri inda za su samu kariya mafi kusa.
Aisha Ma'azu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kam da ni da Aisha za mu za ku ɗa gefe. Alheri Grace Abdu ta gabatar da maimaicin kashi na biyu na gaishe-gaishen ranar Kirsimeti na ɗumbin masu sauraronmu a faɗin duniya.
Let it be Christmas everywhere, in the hearts of all people both near and far. Christmas everywhere, feel the love of the season wherever you are. On the small country roads lined with green mistletoe, big city streets where a thousand lights glow. Let it be Christmas everywhere, let heavenly music fill the air. Let every heart sing, let every bell ring the story of hope and joy and peace. And let it be Christmas everywhere, let heavenly music fill the air. Let anger and fear and hate disappear, let there be love that lasts through the year. And let it be Christmas, Christmas everywhere.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Muna kuma yi wa al'ummar Krista duk fadin duniya barka da Kirsimeti, da fatar an ga wannan ranar Kirsimeti ta shekara ta 2023 lami lafiya. Suna na Alheri Grace Abdu, dauke da kashi na biyu kuma na karshe na wannan shiri na musamman da ke ba 'yan uwa maza da mata mazauna Amurka da sauran kasashen duniya damar sada zumunci.
Allah sa duka mu yi Christmas lafiya.
Na fatan cewa yayi Christmas lafiya.
Ina aika sakon gaisuwa na Christmas ga 'yan uwa. Merry Christmas and Happy New Year.
Barkanmu da warhaka. Sunana Comfort Malum Ishaku. Na da murna sosai a cikin wannan season mai albarka. Na so in aiko da sakon gaisuwa na zuwa iyayena a can Nigeria, a Jos, Professor and Mrs. Yakubu Malum, in-laws Nawa, Reverend Audu Yusuf, the Mama Binta Audu, na gaida yawa da abokan arziki da fatan za ku yi Christmas lafiya. Allah ya maimaita mana, Allah ya sa mu shiga sabon shekara da albarku masu yawa. Na gode. Merry Christmas and Happy New Year.
Barka da Christmas. Sunana Pastor Emmanuel Sule, ina kawo gaisuwan Christmas zuwa ga Reverend and Mrs. Victor Musa, Professor Dan Fulani Kore, Reverend Samuel Akeju da iyalinsa, Mr. Nda Yakubu da iyalinsa, Rahila Bako da iyalinta, Bishop Peter Batimaus da iyalinsa, Reverend Inusa Madu da iyalinsa, Reverend James Gabis da iyalinsa, Dr. Stephen Yohana da iyalinsa, iyalin Reverend Onesimus Sule da kuma iyalin Zebi Gaya. Ayi Christmas lafiya.
Sunana Bitrus Gwamna, mutumin fadan goma a jiha Kaduna. Ni da iyalina da ke garin Mount Pleasant a jihar Iowa, na gaida mutane a Kaduna, Abuja da Kaboma. Munda fata za a gama bukin Christmas da na sabon shekara a cikin lafiya da murna. Muna fata su sarkin Kaboma ko Gwam sanya zakar Gwam iyalinsa na nan lafiya. Muna gaida Amang Palina su bawa Gwamna Munadanar Kande Solomon da iyalinsa, kuma muna gaida su Abin Joma jama'a a cemi daga Solomon Gwam, Architect Bashir Usman, Jumai Victor Kalachi Gwam da iyalinsa, bawa manta da su Jama'a Adamu Jeri, Admiral Gwam, Salihu Chori da su Kushet Gora da Kasam Bako. Allah ya kawo mana lafiya da murna a wannan sabon shekara. Muna fata wata rana dai za mu dawo gida mu gari da kowa da kowa. Mun gode.
Sunana Sama'ilu Mangaru daga nan jihar Maryland. Ina miƙa saƙon gaisuwar Christmas zuwa ga mamata Aishatu Alkarmika Rutara a Sokoto da iyalinta, yayana Siki Dauda Mamman Mai Rutara a Gusau da iyalinsa, Ak Sama'ila Sabo Matankari da iyalansa a Sokoto, Reverend Mamman Barkeji da iyalansa a Sokoto, Reverend Ahmadu Mamman da iyalansa a Sokoto, Reverend Abubakar Liman da iyalansa a Sokoto. Ina miƙa saƙon gaisuwar Christmas zuwa ga Mamman Galadima da iyalansa a Sokoto, Mamman Gwashi da iyalansa a Gusau. Ina miƙa saƙon gaisuwa zuwa ga Baba Musa da iyalansa a Gumi, Malam Haruna da iyalansa a Gumi, Ishaku Mamman, Yusufu Mamman, Musa Gana da iyalansu duka a Gumi. Ina miƙa saƙon gaisuwar Christmas zuwa ga Ecclesial Equa Church a Gumi, Ilela, Sabon Birni da Sokoto. Ina miƙa saƙon gaisuwa ta kuma zuwa ga Adamu Alka, Ayuba Alka, Haruna Alka da Altine Evangelist dukansu a Sokoto. Ina gaida Ibrahim Muhammad, Dr. Iliya Buhari dukansu a Sokoto. Da fatan an yi Christmas lafiya, Ubangiji Allah ya nuna mana tabbatin badana. Na gode.
Sunana Reverend Philip Nace, a madadin mai ɗaki ta Jummai da yaranmu. Muna matuƙar godiya ga Ubangiji da farko domin al'ajibin warkaswarsa a kan Jummai. Ina gaida dukkan iyali gidan Nace da 'yan uwana Comfort, Patricia, Cecilia, Luka Achi, Dogo, Ben da sauransu. Ina gaida su kawuna Musa, Toma da Joshua da Inata Rahila. Ina gaida surkaina baba da mama, Mamman Tani, Laraba, Friday, Reverend Beatrice Joa da sauransu. Ina gaida masu rukun amana na Has Ministry da dukkan ma'aikatan. Ina gaida dukkan pastoci da abokaina. Muna addu'a domin ƴan uwa da suke shan tsanani a hannun magabta. Ubangiji ya sa mu ci Kirsimeti lafiya.
Sunana Samuel Kinwa Zalanga, daga garin Zalanga a ƙaramar hukumar Ganjiwa a jihar Bauchi, amma ina magana yanzu daga garin St. Paul a jihar Minnesota a ƙasar Amerika. Ina amfani da wannan lokaci aika da gaisuwar Kirsimeti ga mutane a Najeriya. Gaisuwar Kirsimeti nawa ga mutane ne wanda nake tunaninsu kulliyomi a nazarin rayuwar ɗan adam a Najeriya. Saboda haka ne nake gaida waɗannan mutane, mata masu tuyon ƙosai, mata masu tuyon masa, mata masu saida ɗan wake, da masu saida abinci kala-kala domin neman kare mutuncin kansu a cikin tsoron Allah. Ina kuma gaida ƴan garuwa da ƴan dako da masu saida goro, shushana da wanzamai. Su ma mutane waɗanda suke ƙoƙari su nemi wani abu domin su kare mutuncin kansu da tsoron Allah. Ina gaida mahauta, mata masu saida nono da fura, da mazaje masu saida itacen hura wuta da gawayi. Su ma ina roƙon Allah ya taimake su a cikin neman abin da zai kare mutuncin kansu. Ina gaida mutane da ke da sana'o'i masu wahalarwa sabili da haƙurinsu, don suna yin wannan sana'o'in ne domin su kare mutuncin kansu a cikin aminci da tsoron Allah. Ina gaida tailoli da mutane masu wanke kaya da gogewa. Ina gaida ƴan acaɓa da mutane masu saida kayan abinci da aka noma a gefen hanya. Ina gaida shugabannin addinai wanda suna zahirin ƙoƙari su tabbatar da adalci da kuma kare mutuncin ɗan adam ba tare da an nuna masa bambanci ko kuma an nuna mata bambancin addini, yare ko kabila ba. A ƙarshe, ina gaida mutane daban-daban waɗanda a cikin rayuwarsu sun haɗa kai su yaƙi kabilanci, talauci, zarmewa, zamba cikin aminci, zalunci, cin rashuwa da haɗama, domin ƙoƙari da suke yi su kawo ci gaban kowa da kowa a Najeriya ba tare da nuna wani bambanci ba. Wannan shine gaisuwar Kirsimeti na. Bari Ubangiji Allah Maɗaukakin Sarki ya raba dukkan jama'a a Najeriya da azalumai marasa tsoron Allah. Huta lafiya, kuma Ubangiji ya albarkace ku. Na gode.
To jama'a, sunana Ilyas Mai Sanda, na gaisuwa daga London, ƙasar Ingila. A madadin iyalina, muna mika saƙon gaisuwar Kirsimeti zuwa ga ƴan uwa da abokan arziki a Najeriya, musamman shi mahaifinmu Baba Pastor Mai Retire Cyrus Mai Sanda a can Balanga Local Government na Gombe State, da kuma shi mai martaba Sarkin Cham Nidugra Dumbo James Churches the Fourth, da shi babanmu kuma Mai Retire Headmaster Malam Galaya Mai Sanda. Muna mika gaisuwa da fatan alheri da cewa za a yi Kirsimeti lafiya a kuma gama lafiya cikin ruhaniya.
Sai ne jana daga Lanta, ina gaida Sarah Lambda, Friday Lambda, Nanle Lambda, Juchi Lambda, Nancy Lambda, da kuma dukkan mutane da na gidan Lambda. Ina kuma gaida Pastor Namandam, ina gaida Pastor Natiti, TPPT a Jos, ina gaida kuma Fonji Borak. Allah yasa ai fata a gama Christmas nan lafiya. Ina gaida Jonah a Turaki can Turaki sa. Ina gaida baba Limon a Lantan North. Ina gaida kuma dukkan wani na da kuma yaya na da duka kawus dina. Ina gaida duka ana fata a gama lafiya. A gama Christmas lafiya. Da kuma shekara sabo da ke zuwa.
Barka yan uwa da abokan arziki, ni ce Gurumlad Hassan daga jihar South Carolina. Ina so in tura gaisuwa ma yan uwa da abokan arziki. Ina fata za a yi Christmas lafiya da kuma za a shiga sabon shekara a cikin alheri.
Merry Christmas, sunana Felicia Noah daga America, Maryland. Gaisuwa ga yanwane na a Nigeria Jos da America. Mamana da babana abokanena da dukkan iyalina a nan da kuma Nigeria. Ubangiji ya bi da mu a lokacin Christmas nan an kuma ya kai mu sabon shekara. Merry Christmas, I love you, bye.
What is Christmas?
Christmas is for care.
What is Christmas?
Christmas is for sharing.
What is Christmas? Can't you guess?
Christmas is for happiness.
Where is Christmas?
Christmas is at your house.
Where is Christmas?
Christmas is at my house.
Where is Christmas? Can't you tell?
It's where loving people dwell.
And when does Christmas come? Christmas leave, it comes but never goes for those who believe. What is Christmas?
Christmas is for living.
What is Christmas?
Christmas is for loving.
Christmas is for taking dreams and making dreams come true. Christmas is for everyone, especially for you. Christmas is at your house.
Where is Christmas?
Christmas is at my house. Where is Christmas? Can't you tell?
It's where loving people dwell.
And when does Christmas come? And when does Christmas leave? It comes but never goes for those who believe. What is Christmas? Christmas is for living. What is Christmas? Christmas is for loving. Christmas is for taking dreams and making dreams come true. Christmas is for everyone, especially for you.
Baka da Christmas. Sunana Pastor Emmanuel Sile ina kawo gaisuwan Christmas zuwa ga Reverend and Mrs. Victor Musa, Professor Dan Fulani Kore, Reverend Samuel Akeju da iyalinsa, Mr. Nda Yakubu da iyalinsa, Rahila Bako da iyalinta, Bishop Peter Batimaus da iyalinsa, Reverend Inusa Madu da iyalinsa, Reverend James Gabis da iyalinsa, Dr. Stephen Yohana da iyalinsa, iyalin Reverend Onesimo Sule da kuma iyalin Zebi Gaya. Ayi Christmas lafiya.
Barkanmu da warhaka. Sunana Comfort Malum Ishaku. Na da murna sosai a cikin wannan season mai albarka. Na so in aiko da sakon gaisuwa na zuwa iyayena a can Nigeria, a Jos, Professor and Mrs. Yakubu Malum, in-laws nawa, Reverend Audu Yusuf,
da mama binta Audu. Na gaida yanwa da abokan arziki da fatan za ku yi Christmas lafiya. Allah ya maimaita mana, Allah ya sa mu shiga sabon shekara da albarku masu yawa. Na gode. Merry Christmas and Happy New Year.
Salaman Isa Almasihu a gare ku masu sauraron mu a wannan lokacin. Ni ne naku Reverend Yakubu Bulus Backwash daga nan kasar America. Na so in kawo sakon gaisuwan Christmas ga shi babanmu Ngolon Yalang, wato Nde Bulus Ngorab, da kuma Kokin RCC chairman namu shi Reverend Bitrus Ngobak, da kuma LCC pastor Reverend Yele Samuel, da matamakinsa Pastor Moses Kobri. Ina kuma gaida ita mamata Mama Hanatu Bulus Backwash. Na gaida ita sister Dita Rita Mukoji Dimka. Na gaida shi inlo dina Nde Mukoji Dimka. Na kuma gaida shi kanina Mr. Sumadne Bulus Backwash. Na kuma gaida shi kanina Reverend Joshua Musa Ndom. Na gaida abokanin arziki Ephraim Musa, Apollos Musa, Ilya Yohana, Dr. Gidado da kuma Dr. Lengman. Na gaida ma'aikatan Bingham University Teaching Hospital wanda an fi saninta da suna Jankwano. Ubangiji Allah ya sa ku yi bikin Christmas lafiya. Ni ne naku Reverend Backwash.
Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan bana sai kuma shekara ta 2024 idan Allah ya nuna muna cikin masu rai. Ina kuma miƙa gaisuwa fata alheri da barka ga Christmas ga ƴan uwa da abokan arziki a duk faɗin duniya, musamman ma abotan sashen Hausa dake tare da mu a kowace rana. Allah ya sa a kammala bukukuwan Christmas lafiya, ya kuma nuna mana sabuwar shekara. Allah ya yi mana dukkan bala'o'i ya sa shekara ta 2024 ta kasance shekara mai albarka da kwanciyar hankali a gare mu duka. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin. Alheri ke cewa bari salama Isa Almasihu da zumuntar Ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin, da producer mu Julie Lazarus Gresham, da kuma engineer mu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a ci gaba da bukukuwan Kirsimeti lafiya. Wassalam.